أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna ƙara gode ma Allah tsarkakikken sarki madaukaki wanda ya halicce mu ya saki ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa na aqidar musulunci wanda mun kawo a yanzu darasi na 44 muna fahimtar da kawunan mu da kuma al'umman mu abin da ya shahi addini na Allah wanda ya shar'anta a gare mu muna fata ga Allah subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu kuma ya ba mu damar aikata addini shi yadda yake bukata dan mu samu cin nasara a wannan duniya din da ranar lahira idan masu sauraron mu basu manta ba lalle mun yi bayani na wasu kalmomi ko kuma maganganu wanda ƴan falsafa suke amfani da su wurin tabbatar da dalili na hankali wanda zai nuna mu akwai Allah mun yi bayanin meye wajibul wujud da mumkinul wujud saboda dai mu ƙara fahimtar wannan darussa da kyau za mu zo mu ƙara shiga cikin istilahohi ma'ana wasu maganganu da ƴan falsafa wanda suke amfani da su dan su ganar da mu addini wannan namu na musulunci mu sani cewa kenan wata ƙaramar ishara wanda ya kamata mu yi ta a yanzu dan uwana kar ka taba zaton cewa ƴan falsafa dukan su halakakku ne dan suna nuna babu Allah ta hanyar dalilan da suke kawowa na hankali ba haka ne ba akwai ƴan falsafa wanda muke cewa ƴan falsafa na musulunci su suna amfani da dalilai masu ƙarfi kuma shi ma hankali yake badawa ta hanyar hankalin nan suna amfani da kalmomi wanda suke kai mutum ga sanin cewa akwai Allah saboda haka kenan ba dukan su suke batattu ba shi yasa ma yanzu muke daukar wasu ibarori ko mu ce wasu jumloli wasu maganganu nasu wanda suke kai mu ga cewa lalle sun yarda akwai Allah su ƴan falsafa na musulunci mun yi bayanin wasu daga cikin ibarorin su yanzu ga wasu kuma ibarori wanda za su ƙara bayyana mu cewa lalle ana gane akwai Allah ta hanyar tunani istilahin da zamu kawo shine na mawdu'i da mahmul mawdu'i da mahmul wata ibara ce ita ma ta ƴan falsafa wanda suna amfani da ita inda suke cewa ya ka ce mawdu'i ma'ana mu da Hausa kamar ka ce abinda ake magana abin zance mahmul kuma abinda ake dorawa dan bayanin abinda ake zance kenan muna aice mishi a takaice abin dorawa wannan mun dan taba magana kan shi in har mai kallon mu da sauraron mu bai manta ba to za mu kawo misali ta yadda za ka gane da kyau Yanzu idan muka ce rana mai haske ce rana mai haske ce rana ita ce abin magana abinda muke magana kanta haske ko kuma mai haske ce shine mahmul da larabci wanda suke cewa ma'ana abinda aka dora dan bayanin shi abin zance ka fahimci wannan sai mu ce to yanzu muna so mu nuna maka babu wani zance da ake iya zuwa da shi duk cikin zancen duniya wanda bai da abin zance da kuma abin da aka dora kan abin zance babu shi duk magana da zakai misali kace wane yazo ka gani kace wane shine abin zancen yazo shine abin da aka dora dan a gane wane mini ne yayi saboda in kace wane kadai kai shiru ba a ganewa duk abin da duk jumlar da zaka dauka tana da wannan. In ba haka ne ba, in ka rubata da wannan, to ba a gane me kake ne. Kusan ma maganar da kai ta zama mai rauni dan baka kammala ta ba. To shi ne suke cewa wai ka lura da kyau, bayan ka gane abin zance da abin dorawa, to yanzu abin da ake dora mazance suka ce yana da hali ana iya samun shi kashi uku. Wani lokacin abin da ake dorawa kusan bayiwa, bayiwa sam ka dora shi ga wanga. Misali wanda zaka iya ganewa, kamar ka ce uku tafi hudu girma, uku da yawa ga wanda ka sani, mace daya biyu uku, yanzu uku adadin abu uku yafi hudu girma, ka gani nan aza abin dora ga wannan kusan suke cewa bayiwa bai ma kamata ba. Saboda kace uku ita ce abin zance, sai kace tafi hudu girma, wannan tafi hudu girma, ka gani bai kamata ka aza shi ga uku ba, sam bai dace ba. Sai abu na biyu suka ce abin dorawa yana iya zama kuma wajibi ka dora shi. Na farko muka ce abin dorawa ba wajibi bane, kusan bai ma kamata ka dora shi ba. To amma yanzu na biyu suka ce wai wajibi ne ka dora shi. Kamar misalin ka ce biyu shine abin zance, sai ka ce rabin hudu ci, ka lura ka ganin wurin lalle abin dorawa ya zama wajibi ka dora shi, saboda kowa yana gaskatawa cewa lalle biyu rabin hudu ci. Sai suka ce abu na uku, abin dora yana iya zama yana yiwa dora shi ko bai yiwa, yadda ka ga dama, kana iya dora shi kana ba za ka dora shi ba. Kamar misali mu ce rana saman kanmu take, ka ga yanzu wannan maganar ta ce wa rana saman kanmu take, ba kowane lokaci bane rana take saman kanmu. Na'am, in ta haito daga inda take haitowa tana zuwa kaɗan da kaɗan har ta kai saman kanmu, kuma ta koma ta gitta ta cigaba da tahiya har ta kai ta faɗi, kaga ba kowane lokaci bane rana take saman kanmu. Shi yasa an kace rana saman kanmu yana yiwa, saboda wani lokaci tana zuwa saman kanmu. In kace kuma rana ba saman kanmu shi ma ana ce maka saboda wani lokacin ta je faduwa, kaga ba saman kanmu take ba. To idan muka fahimci wannan, ɗan falsafa suka ce kenan mun fahimci alaka ta abin dorawa kan abin zance kenan tana da hali uku kenan. Bayan mun fahimci wannan na cewa hali uku gare ta, to yanzu mu zo suka ce mu ce shi lokacin da za mu ce abin dorawa ba wajibi bane mu dora shi, to tunda dai ba wajibi bane, kusan ma kamar da muka ce in hira ce kake kace uku tafi hudu girma, kaga wannan za a ce ƙarya kake yi. To mu ba mu san mu dauko zancen abinda ba yiwa kenan. Shi wannan ya haita daga maganar bahasin mu, ya haita daga cikin darasin mu, saboda mu muna son mu yi zancen inda abin dorawa yake muke iya dora shi ga abin zance, amma lokacin da ba mu iya dora shi wannan ba bai shahi darasin mu ba kenan. Shi wannan mun aje shi kawai guda, sauran abu biyu kenan yanzu a gaba gare mu. Shine lokacin da zamu ce abin dorawa wajibi ne a dora shi, ko kuma abin dorawa yana yiwuwa mu dora shi in mun ga dama kuma muna iya kan mu dora shi. To in mun zo ga na biyu, abin nan na biyu shine suke ce ma wai wajibtin dora wannan abin ga wannan, kamar ka ce misali Allah mawjud, yanzu ka gari in kace Allah akwai shi shine ma'anar shi Allah mawjud nan wurin abin dorawa kan abin zance wajibi ne ka dora shi kamar misalin da muka bada wancan saboda mi saboda zatin Allah yana tare da kasantuwar shi kamar misali dan ka gane da kyau yanzu rana haskenta nata ne ko ba nata bane to shine ake cewa nan hasken rana zatin daga zatin ta ne haskenta sabanin wanda ba zatin shi ba kamar abin da ake lakama wanda mu ga sanan muna amfani da su wanda suke ba mu haske cikin gida suna ba mu haske mu kunna su su ba mu haske su wannan daga zatin su ne ba daga zatin su bane amma rana haskenta daga zatin ta ne to haka nan ma misali idan muka dawo cikin misalin da muke samu bada abin dorawa nan idan muka ga muka hangi cewa dora shi wajibi ne to muna gane cewa kenan duk abin da dora shi ga abin dorawai wajibi ne kenan daga zatin shi ne kenan kamar misalin Allah mawjud nan mawjud ya zama lazim na Allah sabanin nan mutum al-insani mawjud mutum akwai shi shi menene wannan in an ga dama ana samun shi ne in an ga dama ba a samun shi saboda haka nan shi nan wurin raba mai wannan abin dorawa kamar irin misalin mu ne na uku wanda muka ce rana sama kanmu take saboda mun gane wata rana tana iya zama saman kanmu wata rana kuma ko mu ce wasu lokuta to in har mun gane wannan muna gane kenan su ma wa'annan kishi na biyu su kuma menene lokacin da za a dauka abin dorawa mu ce wajibi ne a dora shi ga wancan shine ake ce ma wai wajibul wujud bizat kuma ma'ana shi kasantuwa gare shi zatin shi ne nashi ne ainihin samuwa tashi ce ba wani ya samar da shi ba sabanin in muka zo misali na uku shine wanda ya daidai da misalin mutum inda shi kuma nan samuwa gare shi menene kaman kasantuwar rana ne saman kawunan mu da muka bada misali kenan shi in an ga dama ana iya samun shi in an ga dama kuma ba a iya samun shi ma'ana in an ga dama Allah yana iya halicci mutum in ga dama yana iya fasawa to shine suke cewa mumkinul wujud saboda haka nan shi ma wannan darasi namu kusan zamu iya ce daga nan muke dakatawa in Allah subhanahu wataala ya kai mu nan gaba zamu ƙara bayanin wasu istilahohi na malaman falsafa saboda mu gane darasan da kyau insha Allah subhanahu wataala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين